sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Tsilla da sauran abokan aiki muke ka muku wannan shiri na yau ranar Litinin 14 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai.
Makonni bakwai gabanin zaben kasar shugaba Donald Trump yana tinkahon yayi abin azo a gani a yaki da cutar COVID-19. Gobarar daji da ke ci gaba zuwa yammacin Amurka a jiya Lahadi da ya haddasa hayaki mai yawan gaske ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna yankin cikin hadari. Akalla 'yan kasar Belarus 100,000 ne suka mamaye titunan birnin kasar Minsk a jiya Lahadi a wani zanga-zanga mafi girma na kin shugaba Alexander Lukashenko.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa har yanzu ana cece ku ci game da kashe gawurtaccen madugun ɗan bindigan nan da ake kira Gana.
Yanzu kin ga hanya daga Katsinala zuwa Takum. Gidon ka rufe ne tun zan da kai shiga Katsinala sai ka gan kanka a Takum. Saboda kwata-kwata sune hanyar sai abin da suka ga dama suke yi. Ba zaman lafiya in ba a sace mutum ba za a kashe.
Haka kuma za a ji cewa a jihar Borno an gano raran naira miliyan 150 da ake biyan ma'aikatan bogi. A jihar Bauchi kuwa an mika wa gwamnatin rahoton duba yiwuwar sake farfado da Burtali domin samar da zaman lafiya. Sai kuma shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku cikin shirin. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusile. Makonni bakwai gabanin gudanar da zabe a nan Amurka. Shugaba Donald Trump na tinkahon cewa yayi abin azo a gani wajen yaki da annobar coronavirus da kuma dakile yawan mace-mace a kasar. A yayin gudanar da yakin neman zabe a Nevada a ranar Asabar, Trump ya ce Amurka na matakin karshe na dakile coronavirus, batun da babban masanin cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci ya musanta. A wani gangamin neman zaben kuma Trump ya musanta alkaluman waɗanda suka mutu a kasar 194 da ya zarta na ko'ina a duniya. Yana cewa kamar 180 ne suka mutu sakamakon cutar. Duk da cewa kusan mutum 35,000 ne ke kamuwa yayin da 1,000 suke mutuwa a kowace rana a Amurka. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi cewa alkaluma na yin ƙasa cikin sauri. Yawan waɗanda ke mutuwa da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibiti sun yi ƙasa sosai, hatta yawan masu kamuwa da cutar na raguwa. Duk ƙarin yawan gwajin cutar da ake yi fiye da kowace ƙasa a duniya. Abokin hamayyar Trump na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, bai fita kamfen ba a ranar Asabar, amma ya faɗi tun farko cewa rudin jama'a da Trump ke yi wata babbar yaudara ce ga Amurkawa da ta shafi rai da mutuwa. Wannan raina aiki ne kuma abin kunya ne. Hukumomi na neman wani dan bindiga da yayi harbi ya raunata jami'an tsaro biyu a Los Angeles a jiya Lahadi yayin da suke zaune a motar aiki. Harin da ya janyo martani cikin fushi na shugaban kasa kana ya harzuka zanga-zangar kinjinin 'yan sanda a wajen asibitin da ake kula da jami'an 'yan sandan. An yi wa 'yar sanda mace 'yar shekara 31 da namiji 'yan shekara 24 tiyata a yammacin ranar Asabar, a cewar shugaban 'yan dokar yankin Alex Villanueva a jawabin da ya yi wa manema labarai da daddare. Ya ce dukkaninsu biyu sun kammala karatu ne daga kwalejin horar da 'yan sanda watanni 14 da suka gabata. Ya kara da cewa an harbi jami'an 'yan sandan ne lokacin da suke zaune a motarsu ta Sentry a tashar jirgin kasa, kuma sun yi kokarin sadarwa don neman taimako. Villanueva, wanda ma'aikatar shi ta sha suka yayin zanga-zangar kinjinin wariyar launin fata a 'yan kwanakin nan, ya bayyana bacin ransa game da abin da ya faru kuma ya roki jama'a da su yi musu addu'a. Hukumar ta yada bidiyon harbin da ke nuni da wani mutum da ya bude wuta ta bangaren tagar fasinja ta motar 'yan sandan. Bidiyon ya janyo dubban sharhi ciki har da na shugaba Donald Trump, wanda ya bayyana su dabbobi da ya kamata a dake su. Masu zanga-zangan sun yi cincirindo a kofar asibitin da ke kula da masu raunin. Gobarar daji na ci gaba da bazuwa zuwa yammacin Amurka a jiya Lahadi tare da hayaki mai yawan gaske da ya tunnuke yankin kuma ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna gurin cikin hadari. iskar yankin jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Pacific na cikin mummunan hadari a cewar hukumar kula da yanayi. Hukumar ta yi gargadin samun hayaki mai cutarwa a garuruwan Oregon da Washington. Gabaki daya a fadin yammacin Amurka an sami gobara 24 a California, 15 a Washington, 14 a Oregon, 12 a Idaho da Alaska da Colorado da Nevada da New Mexico da Utah da Wyoming. Harshen wutan ya hallaka akalla mutum 10 a Oregon, yayin da jami'an ceto ke ganin adadin na iya fin haka. A California, inda wutar ta faro, akalla mutum 22 ne suka mutu, haka kuma ta mamaye hektar miliyan 1.3. A Washington kuma hektar 269 ta kone.
To kafin Aisha ta sake dawowa da wasu karin labaran, zamu fara duba batun tsaro. Inda a makon jiya ne dakarun da ke wanzar da zaman lafiya suka hallaka tarwa sai a Kwaza mai lakabin Gana a jihar Benue, wanda tun da daɗewa hukumomi ke neman saruwa a Jallo kan zargin aikata ayyukan ta'addanci a jihohin Benue da kuma kudancin jihar Taraba. Bayan kashe shi, gwamnatin jihar Benue ta nuna damuwarta saboda a ce wata ta buƙaci ya zo ne don ta masa afuwa, shi da magoya bayansa. Ga rahoton da Zainab Babaji ta hado mana.
We received strategic information on the movement of the dreaded bandit named Tuwase Akwaza.
Komandan da ke jagorantar wanzar da zaman lafiya ta hudu da ke Doma a jihar Nasarawa, Major General Monday Gazama Ali, ke bayani wa manema labarai cewa bayan sun samu bayani kan tafiya da babban dan ta'addan nan mai suna Tuwase Akwaza mai lakabin Gana kan hanyar Bese Boko zuwa Makurdi, rundunar su ta sanya shinge a hanyar har aka samu harbe-harbe tsakanin su, daga nan aka kashe shi.
And he was killed.
Kafin kashe shi dai, hukumomi na zargin sa da ayyukan ta'addanci da suka hada da kashe-kashen mutane da satar dabbobi.
He has been killing, kill civilian JTF, kill vigilante group, kill traditional rulers.
Gwamnan jihar Benue kenan Samuel Otom, wanda a baya can ya zargi Tuwase Akwaza da laifin kai hari kan wani kauye da kone musu amfanin gona a wata kasuwar doya. Daga bisani, gwamnatin jihar ta Benue ta yi tayin naira miliyan 10 kan duk wanda ya bada bayanan yadda za a kamo Gana. To sai dai kafin kisan nasa, gwamnatin ta Benue ta yi niyyar yi masa ahuwa ne bayan sarakunan gargajiyan yankin da ke fuskantar munanan ayyukan Gana suka buƙaci gwamnan yayi hakan don su samu sa'ida. Bayan kisan nashi, gwamnatin jihar bata ji dadin yadda aka kashe shi ba. A wani taro da gwamnan jihar Benue Samuel Otom yayi da masu ruwa da tsakin jihar, ya bayyana cewa yana jiran samun bayanai daga rundunar sojin, ya kuma buƙaci a sako mutane 40 da aka kama yayin gumurzu kafin kashe Gana da ma motocin da jami'an sojin suka tafi da su. Na zanta da wani da ya kasance ga nau'ukan wasu ayyukan Tuwase Akwaza.
Sunana Comrade Ali Suleiman Bente. Yanzu kin ga hanya daga Katsinala zuwa Takum. Idon ka rufe ne tun ran da kai shiga Katsinala sai ka gan kanka a Takum. Saboda kwace-kwace sune hanyar, sai abin da suka ga dama suke yi. Ba zaman lafiya in ba a saki mutum ba za a kashe.
Barista Yakubu Sale Bawa da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin Jos jihar Plateau ya fayyace abin da doka ta ce game da kisan Tuwase Akwaza.
Abinda sojin suka aikata gaskiya tace karkashin doka ba a gede ba. Da farko, kamar yadda gwamna ya nuna, mutanen nan sun nuna za su sadaukar da kansu, su mika kansu ga hukuma domin suna tunanin sun canza ko kuma sun canza halayensu. Abinda sojin suke cewa sun taho cikin mota, daga nan aka sa roadblock. A roadblock kuma sai a bisa ga abinda sojin suka fada, wanda mu a wurinmu in ba an je kotu ba an dauki shedu ba za mu iya cewa haka bane. Cewa sun samu sa'insa tsakaninsu da sojoji shine suka kashe shi. A gaskiyar shine haka bai kyautu ba kuma ya saba ma doka.
Barista Yakubu Sale Bawa kenan da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin Jos jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gai da Zainab Babaji. To har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ta dawo da wasu ƙarin labaran duniya.
Akalla 'yan ƙasar Belarus 100,000 ne suka mamaye titunan birnin ƙasar Minsk a jiya Lahadi a wata zanga-zanga mafi girma ta ƙin jinin shugaba Alexander Lukashenko bayan ya yi ikirarin samun nasara a zaben watan jiya da ake takaddama a kai, da kuma abokan hamayyarsa suka ce na cike da magudi. 'yan sanda sun ce sun kame masu zanga-zanga sama da 400 a birnin Minsk, kuma suna ci gaba da kamen ya zuwa yammaci, yayin da jama'a ke ci gaba da nuna kin amincewarsu da Lukashenko, wanda ya yi mulkin kasar da ke renon Rasha na tsawon shekaru 26. Rasha ta ce za ta taimaka masa ta hanyar turo dakarunta a Belarus. Masu zanga-zangar na adawar cewa Svetlana Tikhanovskaya ce ta lashe zaben na 9 ga watan Agusta. Manyan jagororin adawa da dama an kulle su ko kuma sun arce daga kasar, inda a yanzu haka Tikhanovskaya tana Lithuania. Lukashenko ya yi musanta zargin cewa an yi magudi a zaben. Kana yana zargin cewa wasu manyan kasashen waje ne ke hura wutar zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, a shirin da gwamnatin jihar Borno take yi na tantance ma'aikatan kananan hukumomi 27 da ke jihar. Gwamnatin ta ce ta samu rarrafe fiye da naira miliyan 150 da ake biyan wasu ma'aikatan bogi, fiye da 9,000 a kananan hukumomi 19 a yanzu. Daga Borno ga rahoton Haruna Dauda biyu.
A shirin da gwamnatin jihar Borno take yi na tantance ma'aikatan kananan hukumomi 27 da ke jihar, gwamnatin ta ce ta gano rarar fiye da naira miliyan 150 da ake biyan wasu ma'aikatan boge da ke wasu kananan hukumomi a cikin jihar. Gwamnatin ta ce cikin wata guda da take gudanar da wannan aikin ne dai ta gano a wasu kananan hukumomi 19 cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a jihar, daga ganin ma'aikatan da ake da su cewa akwai wasu ma'aikata da ke da karancin shekaru, yayin da wasu suka fice shekarun aiki, wato shekaru 60 da haihuwa. Wannan ne ma aka samu rarar fiye da naira miliyan 57 daga kanin waɗannan ma'aikata da kuma wasu ma'aikatan da suka karbi form din tantancewar, amma suka ki bayyana a gabar wannan kwamiti da suka ce an samu rarar fiye da naira miliyan 93, wanda kuma hakan ke nuna musu cewa waɗannan ma'aikata dukkaninsu na boge ne, a cewar kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu, wato honorable Sugun Mai Mele.
Ma'aikatan nan ba sun karba form na verification, wanda ba su zo sun yi appearing a verification committee ba, ya kama 2,811. To a su kudin su da muka rige, mun rige 93,036. Wannan shine kudin da muka rige, wanda mun ce in sun zo sun nuna form nasu gaban verification committee, in verification committee sun tantance cewa suna ma'aikatan gwamnati, za mu biya kudin su. Wanda shekarun su na aiki ko shekara 35 na aiki ko kuwa shekara 60 na shekaru na haihuwa yayi, amma har yanzu suna cikin gwamnati, da kuma yaran da shekarun su bai kai ma a ce kai shekara 18 na haihuwa ba, amma suna cikin gwamnati suna karba albashi. To wannan da muka hada mun kama mutane 3,963. To kudin albashin su kuma ya kama miliyan 57,472. Jimla na ma'aikatan shine ya kama su 9,774. Shine kudin su gaba daya, kuma a albashi ya kama miliyan 150. Wannan kudin a ajiye yanzu.
Na kuma tuntubi shugaban ma'aikatan kananan hukumomi na jihar Borno, Malam Mustapha Bulam Magumeri, game da wannan shiri, ganin cewa akwai koke-koke da dama daga kananan hukumomin, sai dai yace akwai dan kuskure game da gidaddigan da gwamnatin ta bayar.
Wannan din mistake ne na wanda su committee din suka yi, kuma su ma sun yi admitting, and the HOH ma shi ma an cire list nasu. Su ma gaskiya sun ce wayanda sun wuce shekaru 60 zuwa sama din a retire nasu. Kuma dama haka ne, mu ma ba mu goyi bayan mutum wanda yana shekara 60 da sama yana aikin gwamnati, yaushe yara za su samu aiki ne? Mu kullun masu biyayya ne ma gwamnati. Idan akwai masaloli A biyu wanda mun yi observing cewa muna neman gwamnati ta yi gyara a kai, muna son gwamnati ta yi gyara.
Gwamnatin yanzu hakan ta ce za ta ci gaba da wannan aiki na tantance waɗannan ma'aikatan kananan hukumomin, musamman ma waɗannan kananan hukumomi guda 8 da suka saura. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida da Haruna Dauda biyu. To daga jihar Borno kuma sai jihar Bauchi, inda kwamitin da gwamnati ta kafa domin ya gano mata filayen noma da kuma burtalin shanu, ya miƙa rahotonsa ga gwamnan jihar, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Abdulwahab Muhammad ya haɗo mana.
Shugaban kwamitin Sariya Yahaya Baba ya ce dukkanin manoma da kuma makiyaya suna sana'ar noma da kiwo, domin kuwa abin da suka gani ne zahiri ya buƙaci ganin manyan filayen noma da wasu ke mallaka, an raba wa jama'a.
Abinda muka gano abinda yake a ƙasa ne. Meye abinda yake ƙasa? Du gandun dajin mu da hanyar sharun mu du sun zama wagwana. Ringa ya maka manomi makiyayi ne. Makiyayi manomi ne. Duk wanda yace maka wayannan biyu ba sa tafiya tare ƙarya yake. Amma mu abinda muka ga gwamnati da yake yanzu mutane sun yi yawa. Irin manyan gwanakin na ayi da shara lazim nasu. An rarrage su don a bara wasu su masu noma in wani gurin fa gurin ne aka dauka ba a yi noman
kawai yana aje
sanin yana aje wani abun ma wani inda muka je din an karbi abun a wurin ka kai talaka wani ya saya ba wai karba suke yi ba saya suke amma kuma an zo ana baka haya
gwanin bocci Bala Abdulkadir Muhammad yace gwamnatinsa kyara ta zo yi saboda haka duk lokacin da aka buga gangar gaskiya to ya zama dole a takarawa
mun zo mu gyara ne dole ne kuma mu gyara in muna son mu zauna lafiya da mu da mutanen mu da talakawan mu da al'umman jihar Bauchi ba ma na Bauchi ba na arewacin Najeriya don muddin ba samu an samu maslaha ko gyara a wannan abin da ake yi ba to a gaskiya ba za a samu zaman lafiya ba saboda abubuwan da suka fito da su sun kunshi abubuwa ne na zalunci na cin mutunci na rashin tunani da kuma na badagala da sama da fadi da dukiyar al'umma wanda shine fili da hanya da burtali da sauransu kuma za mu yi wannan insha Allah kowa ya san in aka yi kada gangan gaskiya dole ya rawa gwamnati ne a gwamnatance za mu duba za mu kafa committee wato na fito da kudurorin gwamnati akai wato na white paper bayan an yi haka kuma za mu sa committee za mu dauki wasu daga cikin wayannan mambobi mu sa su a wani sabon committee wato na implementation committee wanda za su sarrafa abubuwan da suka fito da su yanda zai kasance mun sake dawo da wayannan gandun daji idan za mu iya dawowa da su
Alhaji Muhammadu Sunusi mamban committee ne kuma shine shugaban kungiyar planning Kautul Hore na jihar Bauchi
ya na gansu inda ha aiwatar abinda muka gudanar a committee nan yadda aka zo aka saboda akwai labi shekaru da shekaru wanda aka tose yanzu hakan nan yawon nan da muka yi duka da gandun daji da labi duka ba abinda ya rige amma kuma mun fada ma gwamnati kuma wannan gwamna gaskiya muna kikowan jato akan shi iya aiwatar da wannan abun Allah ya yarda duk wani sabani makiya da manoma ya kare
Abdulhamid Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
a gaida Abdulwahab Muhammad to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda a yau muke birnin Kano domin bin diddigin gawar wani matashi da wani DPO'n yan sanda ya kashe shekaru 21 da suka gabata kuma har yanzu gawar na asibitin Murtala ana aje da ita. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Tun shekarar 1999 wani DPO'n yan sanda mai suna Salaman Inyabo wanda aka fi sani da kwanta-kwanta a wancan lokacin yayi wa matashi mai suna Awali Shaibu dukan da ya zama ajalinsa. Tun daga nan mahaifin wannan matashi ke tashi fadin ganin an yi wa ɗansa Awali adalci. Lamarin da ya kai ga gwamnatin jiha har zuwa ta tarayya. Daga ƙarshe aka fara sauraron shari'a a Kano. Duk wannan magana da ake yi gawar Awali tana ajiye a asibitin Murtala. Lamarin da ya kai ga cewa sai kotu ta bayar da umarni za a iya bayar da gawar Awali domin a kai shi makwancinsa. Kotu ta baiwa rundunar 'yan sandan Najeriya umarnin ta kamu tare da gurfanin matar DPO kwanta-kwanta saboda bijirewa sammacin kotun da ya yi na ƙin bayyana gabanta. Amma shiru kake ji babu kwanta-kwanta babu mutsinsa. Daga ƙarshe ma aka dakatar da mahaifin Awali daga zuwa kotu domin shari'a ba za ta iya ci gaba ba tare da wanda ake zargi ya bayyana ba. yau shekaru 21 kenan ga abin da mahaifin Awale ya shaida mana.
Assalamu alaikum. Sha'ibu Ahmadu, mazaunin Kano, amma titi ake gaya ma, amma suna na Sha'ibu Ahmadu.
A wace unguwa kenan baba?
A Brigade Samiya, nan ne unguwan.
Kai ne mahaifin yaran da aka ce yau shekara 21 kenan aka samu wani tsautsayi ya zo masa da ajali aka kashe shi, kuma an ce har yanzu ya wasana asibitin Muttala a nan cikin birnin Kano. Yaya sunansa?
Sunansa Awale Shaibu, kuma yaro ne gaskiya wanda tunda Allah ya tashe shi mai fusaha.
Wai babar daga lokacin da aka kashe Awalu dukan da DPO Salman ya masa ya zama sanadinsa na mutuwa zuwa yanzu da ake magana na tsawon shekaru 21, baba tartibi kai me kake nema ne misali?
To ai baba dai baya shari'a, hukuma ita ce mai shari'a.
To me kake nema?
Ina neman haƙƙin yaron a hannun hukuma, tunda hukuma ce. To ina neman haƙƙin yaron a hannun hukumai, shi ya sanya ma yaron ai, kowa yana jin tsoron ya taɓa yaron. Kowa yana yanzu mutum ya je asibiti ya ce a bashi yaron, kowa yi ba za su bashi ba, kowa yi.
Tunda har yanzu kana kan bakanka na nemo wa yaron nan haƙƙinsa a wurin hukuma, wataƙila kai ma haddana ka, tunda kai ma kana da naka haƙƙin dan kai ka haife shi, kuma ga tsawon shekaru 21 kana ta kai komo. Yanzu a yadda ake, menene fatanka?
To ni da ina fata na da gwamnati ta ji kokena akan wannan magana ta bin haƙƙin wannan yaro. Ina kira kuma ga kotuna masu adalci su sa bakinsu, da ita hukumar yancin ɗan adam da yan jaridu, do Allah do annabi a dubi Allah a wannan magana. Shekara 20 ba kwana goma ba ne, shekara 20 ba kwana goma ne ba. Saboda haka ina kira ga kowa da masu ruwa da tsaki akan abun, kowa ya sa bakinsu a duba wannan magana tawa da idan basira.
Kaman baba yana zancen neman jiya kenan ta rai, da kuma watakila alalibo wacce shi Salman tunda ba a ma sani ba ko yana raye ko kuma a.
To yanzu Salman ko yana raye ko ba ya raye baba ba zai iya sani ba, inda shi baba Salman ba unguwa ɗin suke da shi ba. Kuma Salman nan shin wa ya sa shi aikin nan? Gwamnati ce. Wa yake maganan nan? Gwamnati ce. Saboda haka baba me ya nasa? Kiyo baba haƙƙi yake bi, kuma haƙƙin Allah yana bi. Ya Allah an tausaya an yi, ya Allah ba tausaya an yi ba, har wurin Allah yana bin haƙƙin. Saboda baba ba gwamnati bane, kuma baba ba mai kuɗi bane da zai iya cewa zai fitar da kuɗi a shiga nan a fita ba daya.
A wani shekararsa nawa kenan misali a lokacin da abin ya faru, kuma yanzu shekararsa jimlatan shekararsa nawa?
Shekararsa 42 kenan, lokacin yana da 21, yanzu kuma ga 21 a ga 42.
Shi ne ɗan kanana?
Shi ne ɗana na fari.
Shekaru 21 ana ajiye da gawar mamaci a wata ƙasar Hausa abu ne da ba a saba ji ba. Hakan ya sa gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta fara aiki don taimakawa wannan iyali.
To sunana Kumar Iya Haruna Ayagi, shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya, mai suna Human Rights Network.
Yawa, maganar da ake yi wannan bawan Allah mahaifin Awalu Malam Shaibu Ahmadu, bayanan da muka samu kun shigo cikin wannan batu, ta ina kuka shiga, kuma shin kun shiga, kuma ta ina kuka shiga, kuma me za ku yi?
To kamar yake da akwai wannan bawan Allah da ya tsawon shekara 21 aka yi mai abin da ya shafi dan shi yake bibiyar shari'an nan. Shari'an nan tun daga jiha sai ta je har federal government, har IG na wannan lokaci sai da ya saurari shari'a kamar inda ka je ma bayani. To mu a matsayinmu na yanzu ya kawo mana kuka ne akan abu biyu. Na farko dai yana son kotu ta umarci asibitin Murtala da ya bashi ga waɗansa ya je binne yau a shekara 21 kenan. Sannan na biyu kuma a dawo da bin haƙƙin ɗansa abin da aka yi mar, domin a yanayin da muka tafi bincike a kai mun tafi bincike ɓangare biyu kafin ma mu san me na gaba. Na farko ma mu ji gawan nana hakan ta sa muka rubuta takarda ga office din shi team medical director na Murtala Muhammad Special Hospital. Ya tabbatar mana gawa na nan a aji, kuma mu ma mun yadda mun amince da wannan. Sannan na biyu kuma mun zo mun nemi PPRO ya za a yi gano mana kopi na shari'a na abubuwan da yake da akwai. To alhamdulillahi dai a hankula mun samu wannan kopi na shari'a, kuma mun ga ƙarshen
shi wato kakakin yan sanda kenan,
ba shi ne amma ya bamu ba shi wannan baban wannan yaro a lokacin da yake zai tsaida wahalar shi din da ake na zuwa kotu ba ai komai ba, domin kaji ya ce zuwa jan 48 ba abin da aka yi akan wannan tafiya. Kuma yanzu kotu ma tun lokacin da ta zo dare na ne, yanzu ba mu san halin inda file din yake ciki ba. To a lokacin ya nemi kopi na shari'a, kuma ya kawo mana wannan kopi. Mun ga ƙarshen magana abin da mai shari'a ya ce, ƙarshen magana abin da lauyan gwamnati ya ce, kuma kotu ta jaddada man. Abinda ko ya nuna shi ne lauyan gwamnati ya nuna cewa wannan mutumi da ake zargi bai taba afiyarin a kotu ba kwata-kwata,
bai taba bayyana a kotu ba
tsawon wannan lokaci a kotu presidio da ake bi. Mun ga hakan ne da ƙarshe lauyan gwamnati ya nemi kotu da ta bada dama na daukan mataki na gaba. Nan take kotu ta nuna inda ta ce ta bada wa inspector police, wato commissioner of police ko inspector general of police dama na duk inda aka ga mutumin nan a declare din shi wanted. Kuma ya bada ta bada dama cewa ko officer ko rank and file duk wanda ya gan shi inda jami'in tsaro ne ya kamo mata shi a iyanan aka tsaya.
Shirin ciki da gaskiya ya nemi jin matsayar hukumar kotunan jihar Kano, wadda kuma ta bayyana cewa wannan sakaci ne na hukumar yan sanda bisa rashin cika umarnin kotu na nemo wannan DPO tare da gurfanan mata da shi.
Baba Jibo Ibrahim kai ne kakakin kotunan Kano, kuma wannan zance ina ya kwana ne a kotun babbar kotun Kano tun da an dau shekara da shekaru ana yi.
Gaskiya ne kamar abin da ka faɗa a shimfidarka, wannan ƙara akwai ta, kuma a wannan lokaci kusan shekara ta 2000 an gabatar da wannan ƙara a gaban babbar kotun jiha wanda take zamanta a Mila Road. So kasancewar an gabatar da wannan ƙara an ta dagawa ba ɗaya ba ba biyu ba, domin shi wanda ake zargi da laifi a gabatar da shi gaban wato shari'a, amma duk haka ta gagara, wanda daga ƙarshe wannan kotu ta bada umarnin cewar duk inda wannan mutum yake a faɗin Najeriya a je a kamo mata shi kuma a kawo shi gaban kotu. So wannan shine abun da umarnin da kotu ta bada a wancan lokaci. So tun daga
shekara ta 2000
tun daga wannan lokaci kuma ainihin waɗanda kotu ta bayar wa umarni na akamu, tun da kasan kotu a zaune take ita aikinta da gudanar da shari'a, saboda haka za ta bada umarni, amma tabbatar da wannan umarni kuma wato yana bangare na wanda za su zo su zartar da wannan umarni, saboda haka tun daga wannan lokaci ba a gabatar da shi gaban kotu ba.
To masu sauraro, filin ciki da gaskiya zai saka ido kan wannan batu tare da dawowa domin kawo muku abin da zai faru bayan wannan shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da mu mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Makonni 7 gabanin zaben kasar, shugaba Donald Trump yana tunkahon yayi abin a zo a gani a yaki da cutar COVID-19. Gobarar daji da ke ci gaba bazuwa zuwa yammacin Amurka a jiya Lahadi da ya haddasa hayaki mai yawan gaske ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna yankin cikin hadari. Akalla 'yan kasar Belarus 100 ne suka mamaye titunan birnin kasar Minsk a jiya Lahadi a wani zanga-zanga mafi girma na kin shugaba Alexander Lukashenko.
Masu sauraro, anan muke ka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Ka adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha da Sulai ta na gabatar da shirin, da kuma Cibahiru Dodo ne wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Nisar Fili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.